Saca, me voy a.
Sunana Abdullahi Muhammad Sani daga Boston Central. Abinda zan iya cewa akan harkan tsaro, gaskiyar magana a Niger dai kan fi kasawa ta gwamnatin jihar Niger. Saboda bayyuwa a matsayinka na gwamna kana shugaban tsaro, sai baka ma zama a jihar bare da sanme matsalar da ke damun jihar. Kullum baka nan baka can, akwai gwamnati da muke gani suna ba da kyakkyawan misali. Yanzu gwamna irin zulum kowa yana gari wajen harkan tsaro. Kullum yana nan, sanan da abu ya faru bam za ka ganshi. Amma gwamnan Musa Abu sama da kwana uku bai ma dawo gari ba zai je wajen ya ga me faru. In dai maganar gaskiya ake a Niger akwai kasawa kwarai da gaske ta gwamnatin jihar.
Sunana Abubakar Abubakar Ladan. Abinda nake ba gwamnatin tarayya shawara akan wannan abin da shafi sha'anin tsaro, a gaskiya shugaban kasa da mataimakansa su tsaya tsakanin su da Allah su ga kawukan su gaskiya, a cire duk wani son zuciya, a faɗi abin da yake na gaskiya, kuma duk wanda yake da hannu a ciki to gwamnati ta fito ta yi al'umma bayani a sani. Wannan zai ƙara taimaka mana, kuma su waɗanda suke yi su san an sani, zai kame hannunsu, ba za su cigaba da abin da suke yi ba.
Yau jihar Niger Najeriya za mu ji wacce gwamnati Abubakar Sani Bello, duk da cewa ɗan jam'iyyar APC ce ta shugaban Muhammadu Buhari, ya fito kwanan baya ɓalo-ɓalo yana zargin shugaban ƙasar da cewa sam baya tafuka komai wajen tallafawa ita jihar Niger ɗin a fafacikar da take da mutanen da ke yawan kai mata hare-hare. Wataƙila za ku tuna cewa a kwanakin baya ma an ba da rahoton cewa 'yan Boko Haram sun je sun tada tutuci a kan wasu garuruwa da ƙauyuka na wannan jihar ɗin. To dangane da wannan ne wakilin mu da ke cinmu na Mustapha Nasiru Batare shirya mana muhawara mai ƙarfin gaske tsakanin wasu manyan ƙusoshin 'yan siyasa na wannan jihar, wadda za ku ji sunayensu yanzu nan ba da daɗewa ko ba tare da ɓata lokaci ba. Kashi Mustapha Nasiru Batare.
To masu saurari, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Kai tsaye muna tare da sakataren gwamnatin jihar Niger, wanda kuma shine shugaban wani kwamiti na kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa, wato Alhaji Ahmed Ibrahim Matale. Sannan kuma a gefe guda muna tare da ɗan majalisar wakilai na tarayyar Najeriya, mai wakiltar ƙananan hukumomin Sulaja, Gurara da kuma Tafa, wato Honorable Abubakar Lado Sulaja. Masu girma, muna muku barka da shigowa wannan tattaunawa.
To masu barka
da zuwa. Na'am. To bari mu fara ba tare da ɓata lokaci ba. Bari mu fara da sakataren gwamnatin jihar Niger. Mai girma SSG, ƴan kwanakin nan an ambato gwamna Abubakar Sani Bello yana yin ƙorafi akan rashin samun taimako na musamman daga gwamnatin tarayyar Najeriya akan magance matsalar tsaro, bayan da ya bayyana cewa ƴan ƙungiyar Boko Haram ma sun kafa tutarsu a wasu yankuna na jihar Niger. Yi mana ƙarin haske, shin da gaske ne ma gwamnan ya yi wannan ƙorafi kuma akwai Boko Haram ɗin a jihar Niger?
Kamar yadda kai bayani haka maganan take, kusan shekara biyu kenan kowa ya san halin da ake muka shiga ciki na maganan tsaro.
Na'am.
Najeriya gaba daya, kuma arewa gaba daya, da Niger, kowa ya san maganan tsaron da aka shiga. To mu namu ya tsananta ne saboda yawan ƙasa da muke da shi. Da kuma muna iyaka da jihohi kamar na Zamfara da Kebbi da Kaduna, sannan kuma ta Yamma, Nasarawa, Kogi da sauransu.
Da
abinda ke fi shi ne mun sha fafatawa, yau daga an shiga wannan ƙananan hukumomi an kashe mutane, an kwashe dukiyoyinsu, an kwashe musu dabbobi, haka kuma wanda za a kwasa da neman fansa abu ba ba iyaka. Gwamnatin jihar Niger ta ta iya ta kokarinta, mai girma zona ya je ya ga shugaban kasa, ba su dai ba su bi ba, ya ga shugabannin jami'an tsaro, wato su Inspector General Police, da Chief of Army Staff, Chief of Air Staff, da sauransu dai.
Na'am.
An sha yin wannan, amma abin karuwa yake kullum.
Kuma
abinda ka sani ne, an kwashe muna yara a Kagara, akwai kosu na taso daga Rishau, tana zuwa a nan Zingiru, da rana tsakaka aka tsare da kwashe wannan mutane da mutane 50
na'am to bari mu koma
abin da ke faruwa shine kuma abin da ya kamata mutane su gani tabbatin bisa dalilin na jama'a mu da ke karkara ba su da tsaro na police ba su tsaro da soja ba su da komai su su barka idan ya sa da su shiga wuraren nan sai abin da su gida musu kai
na'am to amma ya zaje bari mu koma bangaren shi honorable Lado honorable Abubakar Lado Sulaja ko cikin makon nan da ya gabata kai wata magana cewa shi gwamnatin jihar Niger bai taba tuntubar ku ba akan ku ba shi shawara game da matsalar tsaron nan me yasa kai wannan magana sannan a bangare guda ita kanta gwamnatin tarayya me yasa ake samun jinkiri daga wajenta wajen kawo tallafi akan matsalar tsaron nan a jihar Niger
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mallam Nasiru kamar yadda kai bayani da farko mun ji bayani da shi mai girma gona yayi a madadin gonacin jihar Niger inda yake korafi da nuna cewa ita gonacin tarayya babu wani agaji na musamman da ta kawo mata shekaru biyu da suka wuce dangane da abin da ya shafi al'amarin tsaro a jihar Niger to wannan ba shi bane karo na farko ba wannan kusan shi ne wani cewa karo na biyu da muka ji wannan korafi anda a hali na gaskiya idan za a tsaya mu duji wannan al'amari mu san cewa al'amarin tsaro a ƙasar nan alhamdulillah za mu ce idan muka yi la'akari da irin abubuwa da muka gani a shekara ta 2011 zuwa 2014 wanda kai karantan Malam Nasiru ka san cewa tafiya a jihar Niger ya kasance cikin ɗarɗar ganin yadda irin bama-bamai suke tashi a wannan lokaci alhamdulillah shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari da ya zo kan mulki a shekara ta 2015 ya alkawarin Allah ya soya yadda za a haɗa kai a kuma inganta tsaro ta yadda wannan al'amari zai zama tarihi yau kusan za mu ce alhamdulillah an cimma nasara akan wannan kudiri da shugaban Muhammadu Buhari to amma a waye gari a ce gwamnatin jihar Niger ta fito ta yi ƙorafi akan cewa ba a ba ta tallafi na musamman daga gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya to a wannan bangaren mu ne ina ganin cewa ba a ba gwamnatin tarayya adalci ba idan aka ce tallafi to ai sai a fito a faɗi kamar wani irin tallafi ne ba a ba su ba shin babu sojoji ne a jihar Niger babu ƴan sanda ne a jihar Niger babu jami'an SSS ne a jihar Niger wanda suke tattaro bayanan sirri sa'annan kuma babu stakeholders ne wato masu ruwa da fita a jihar Niger wanda za a zauna da su a ce yau an tattauna game da yadda za a kulluma wannan al'amarin kafin a ce ya tattara idan ka dubi abin da ke faruwa a jihar Zamfara da abin da ke faruwa a jihar Kaduna za ka ce jihar Niger ma ba a yin komai ina fata ka fita abin da ke nufi amma ba da yake da rana daya ba yin tsammanin akwai ran da na ji ko gonan jihar Zamfara ko gonan jihar Kaduna yana korafin cewa gwamnatin tarayya ba ta ba da tallafi ba na yi bayani cewa ni a matsayin dan majalisar tarayya mai wakiltar Sulaiman Jagora da Safa babu wata babu rana daya da aka gayyace mu a matsayin mu na caucus mu 13 sanatoci guda 3 na APC da dan majalisu guda 10 na APC a ce mu zo mu zauna da sarakuna da masu ruwa da tsaki da generalin sojoji da muke da su jihar Niger a jan ya za a dulluma wannan al'amarin shugaban mu a matsayin mu na dan majalisu mun yi kasafin kuɗi wanda shugaban ƙasa ya aburbi wannan kasafin kuɗi domin tsaro a ƙasar nan ma jami'an sojoji da SSS da ƴan sanda kuma ina mai tabbatar ma da cewa waɗannan kuɗaɗe ana ba su gwargwado kuma suna ba da shi gwargwado saboda haka dan tallafi na musamman a fito a ce wai ba a ba da tallafi na musamman ga jihar Niger to wannan alamari ne wanda ni ba zan iya ɗauka su ba kuma ba zan yarda da shi ba abin da ya kamata a ce an yi
na'am to bari mu koma mai girma SSG akwai batun lokacin da aka sace ɗaliban kagara da kuma passenger bus da ma sauran hare-hare da aka samu aka kai a jihar Niger wane tallafi kuka samu akan waɗannan abubuwa daga ita gwamnatin tarayya
to na farko dai abin da bari mu magana abin da shi Lado Sulaja yake magana wanda yake shi yana wakiltan wayannan local government sashi guda uku kuma na tabbata Lado Sulaja yana cikin Niger yana cikin Nigeria honorable Lado Sulaja ba sai an faɗa masa ba abin da yake faruwa da mutum halin tsaro maganar tsaro ba maganar siyasa ba ne maganar tsaro ta wuce maganar siyasa maganar tsaro wanda ya abin da ya shafi rayuwa ne ya shafi ya faɗi ya ya shafi dukkan jama'a. Idan na fara maka lissafi tun lokacin da wayannan abubuwan suke faruwa da wahalhalun da jihar Najja take ta shiga ciki da abin da gwamnan jihar Najja ya yi na karan kanshi da kuma saduwa da wayanda ya kamata, ba za a ce wai duniya fito yanzu ya yi magana kaman ya manta da waɗansu abubuwan da suka gudana baya ba ne.
To da haka muka zo ƙarshen kashi na farko na wannan mu'awara da muka soma dangane da harkar rashin tsaro a jihar Niger da kuma ma wasu jihohi na arewacin Najeriya. Idan Allah ya kamu mako mai zuwa za mu zo mu ci gaba mu ji korafin da shi ɗan majalisar wakilai yake na cewa shi me yasa sai a jihar sa kawai ake wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari korafin baya tafuka komai na talabawa, yace baya jin ana irin wannan korafi a jihohi da ke fama da irin wannan matsalan irin su Zamfara, Katsina, Sokoto da dai sauransu. Yanzu a madadin su baƙin namu wannan rabon Abubakar Lado su Leja da kuma shi sakataren gwamnatin jihar Niger dan Alhaji Ahmad Ibrahim Mutani, sannan musamman da shi Mustapha Nasiru Batsari da kuma Grace Ade da Abdul da ta haɗa mana shirin, Ali Mustapha Sokoto ne a Washington DC. Ku huta lafiya.